ba Abdullahi sanni ya ga mazajen fama Habiba Abdullahi sanni ya ga mazajen fama
Ibu da sanya gudu uwa ƴar gaskiya banki muke Hawwa Habiba Abdullahi sanni ya ga mazajen fama
Fari na sa Allah talla wanda ya ban murya shi ya min mai warwaka da dai ta da ken niya ka ƙara salatin ka ga Muhammadu ƙarshen soyayya ka sa hali da sahabbai sun dace da riko na amanar girma shirye iso wagun ki mama da kyakkyawar niya hajiya Hawwa Habibu danki nunan soyayya ni banda abinda faza da biya ki amma ga wannan dan murna
ibu da sanya gudu uwa ƴar gaskiya banki muke Hawwa Habibu Abdullahi sanni ya ga mazajen fama
taka da lafiya dubu jiran ki daya matar Alhaji Habibu Abdullahi mai kunya bango mana farbayi sanni taka Albashirin ki akwai wata bayan wannan mama uwa mai girma
Ibu da sanya gudu uwa ƴar gaskiya banki muke Hawwa Habibu Abdullahi sanni ya ga mazajen fama
Yaro ka gaida mai gaishe ka koda ba zai amsa ba Hajiya Hawwa Habibu Abdullahi mama kin zama babba Ganda ka kan maka tangar duniya ba wanda bai gane ba Babba diya gun babba da babba matar babba diya mai girma Da ni da mutane na na san dukin gane mu A gaida wani na amarya da babba ango Allah ya bar soyayya
Ibu da sanya gudu uwa ƴar gaskiya banki muke Hawwa Habibu Abdullahi sanni ya ga mazajen fama
Ki gyara zamana ki
Alhaji ya Hawwa Habibu a gaida macen kirki a gaida katangar bayi mama ki gyara zamana ki
ayye muna murna mun samu uwar mu mai kima mai share ku kan mu Hajji Hawwa Habibu mai halin alfarma
Alhaji ya Hawwa Habibu a gaida macen kirki a gaida katangar bayi mama ki gyara zamana ki
Hawwa Habibu Abdullahi uwar mu sannan ki gaba da mu isa shiki sannan daga kan maka tangar duniya ba a ture ki ko da kwalliya ko da kasaita wasu ba su ta doki ra'ayin da ake magana na sanya banda irin naki sannan ce kujinin ƙasa wai wace mai kalata ki sannan mali yake waye duniya dole ido ya kalle ki sannan dutse jinin ƙasa wai waye za ya dauko ki Hawwa Habibu Abdullahi sannan uwar mu mai kirki kuma kin iya babbar kyauta ba wani mai fata doki kuma ba dan kudi nake miki waka ba sai fa domin ki saboda mazajari kowa zai so ya same ki mama kin saba kuma kin biya kin wanke allanki matar Habibu Abdullahi sannan mutum wani yar kirki mutuntawa ta kawo ni bikin yarki na ga abin kirki kuma na samu alkhairi kai kuma na sha mamaki Ya mama ina wata tamkar ki Hajiya Hawwa Habibu Abdullahi babu sa'ar ki sannan uwar zaman kin tashi dole ne binki matar Alhaji Habibu mutuniyar kirki Alhaji Habibu dole na gwanje in zo na gashe ka sannan dutse kashin kasa ba wani tamkar ka daga alafiya lau dole in sanyo ka ya kauta kuma ba wani tamkar ka baban mu mai kima kuma mai dubin kirki kaka Hajiya Hafsatu dole na ga sheke taka allabi allo ai babu tamkare ki iyaye su matilas in sasu cikin baiti hajiya zulai dole ne in gashe ki hajiya zulai dan muzo ai babu tamkare ki taka allabi allo gunje na gashe ki baba isu kai matilas na gashe ka baba isu ya zama dole na gunje isan ya sunan ka Hajiya kulu ke ma dole gashe ki Hajiya kulu dole ado gunje na sanyo ki Baba Umaru kai ma dole na gashe ka Mobi na Abuja na saka sunan ki Hajiya Talatu ya zama dole na gashe ki Baba Awali ya zama dole na gashe ka Ya ya kyauta ado gunje ki gashe ki kafin na wuce Hajiya bari in saka sheku mu'azzamu taka alabiya na sunyuka naziru a gashe ka ai ba wani tamkare ka zulai muhammed awwali na saka sunan ki taka alabiya law dole na san yoki fatima muhammed awwali a gashe ki aisha amira ya zama saki taka alabiya law banja na gashe ki halima sharada dole na gashe ki na saka sunan ki dan babu tamkare ki halima ya umar ke ma dole na gashe ki kasimu kai ma tilas na sanyo ka sadiya ke ma tilas na sanyo ki farida madaki na gashe ki na kuma gashe ki sanni yar mulki abdul jabbar kai ma dole na gashe ka Sani book na sanya sunan ka baby book ke matila sai na gashe ki aladiyo da hadiza wan a gashe ku gawayen ki su matila sai na gashe su aiba maiye dole in sanya sunan ki annatu gashe ki sannan mutuniyar kiriki zaharau buhari dole na gashe ki amina rabi dan banta na gashe ki hajiya hajiya sanne sannen ki hajiya babe kaduna dole in sanyo ki amna yan baku kuma tilas na gashe ku na hit ibrahim da hajiya fatima dole na gashe ku dan babu tamkar ku bari in gai da yayan ki bari in gaishe da yayan ki na gidan kiriki sadiq baba ya zama dole na gashe ka mukutar kai ma ka taso in ganka zulai hayat amira na saka sunan ki fatima yasmin ke ma dole na gashe ki umar amir kai ma tilas na gashe ka khadija a gashe ki dan na faɗi sunan ki abdul rashid atuti na saka sunan ka ummi abdul rashid ke ma na gashe ki kawu shadu na saka sunan ka zainabu a gashe ki sannan mutuniyar kiriki aliyu yusuf kai ma a gashe ka bat aminu kai ma tilas na gashe ka hudaifa hudaifa wai man a gashe ka dole na sanyo ka dan babu tamkar ka hawwa ya rabi tilas na gashe ki aisha sinu sina saka sunan ki salamatu sinu suke ma a gashe ki fatima madaki na faɗi sunan ki nana a gashe ki hawwa a gashe ki yayan amdi kai ma gaisuwar ka mai kima dole in saka nayi baiti kagunka sarki umar abdullahi a gashe ka taka alafiya lau ai babu tamkar ka wa umar abdullahi gashe ki amina ustaz ke ma dole na gashe ki ai kunci sunan ku kuma babu tamkar ku dole na gashe ku in yi bayyata kagun ku in ji ado isa munjani na dawaiya na aminin dawaiya mai waka a cikin kunya na gaida maman mu mai tsantsar samu kuma mai kishin mu kuma mai tsananin mu mai san al'amuran mu dole ne in gaishe ki Hajiya Hauwa Habiba Abdullahi a gaishe ki inji Adamu Isa Gunja mai waka ta mamaki ni ne na gaishe ki na gaida iya gunki da ita da mijin nata mai ali na mamaki sanan da mijin naki haba mutumin kireki sanan da kawayanki yayye da kannanki nan yo godiya a gurin sarki na Allah wanda ya ban dama na so har yin kulla Allah ya dubin salati wannan Abdullah Muhammadu Rasulullah dan Amina dan Amina Muhammadu Rasulullah dan Amina dan Amina Alhamdulillah tamma bihamdillah na yo godiya Allah
Alhaji Hauwa Habiba a gaida macen